Alain, Stéphane et Jujito, Ismaël Ouattaro, Abdoul le président.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 24 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su tsakanin labaran duniya.
To Mahmud, kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci ya faɗa a ranar Talata cewa ba a umurce shi da sauran mambobin kwamitin yaki da coronavirus na White House ba da su sassauta gwajin cutar kamar yadda shugaba Donald Trump ya ce ya yi. Sannan kuma mutum ɗaya ya mutu, wasu biyu kuma suka raunata bayan wani ɗan kunar bakin wake ya tarwata kansa a kusa da makarantar koyon aikin soji ta Turkiya da Somalia a Mogadishu a ranar Talata. Haka kuma kamfanin Twitter ya faɗa a ranar Talata cewa ya sanya sanarwar gargaɗi game da wani sakon Twitter da shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa wanda ya karya doka kan cin zarafi.
Kanin labaran duniyar kenan. To masu ruwa da tsaki akan ayyukan haji da umara a Najeriya na ci gaba da bayyana irin kangin da suka shiga sanadiyar matakin da hukumomin Saudiya suka dauka da takaita aikin hajjin bana ga mazauna kasar kawai saboda matsalar annobar cutar corona.
Tourism travel agency mafi yawanci sun yi first payment din su ga hukuma alaje ta kasa wanda miliyoyin kuɗi ne sun je sun bayar. To har yanzu dai ba a san makomar kuɗin ba, ba ma kuɗin ba ne ma tashin hankali halin da mutane za su shiga.
Sannan za ku ji cewa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta kada kuri'ar amincewa da ƙudurin dokar da gwamnatin ƙasar ta gabatar a shirin tilastawa manyan jami'an hukumar ƙasar bayyana adadin dukiyar da suka mallaka a kowace shekara. Ko menene makasudin ɗaukan wannan mataki?
Ko secretary general na minister, ko director general na wani service, ko director national, ko director regional, sai ka gama ya yi ma shugaban ƙasa arziki.
Ku za a ji ƙarin bayani kan duk waɗannan rahotanni sannan Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. To amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Jiya Talata, kwararren likitan nan a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, wato Dr. Anthony Fauci, ya faɗi cewa shi da sauran mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar coronavirus na White House ba a ba su umarni su rage gwajin cutar ta COVID-19 ba, kamar yadda shugaba Donald Trump ya ce ya yi. Kalaman da Fauci ya yi na zuwa ne in sa'o'i bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya hakikance kan cewa da gaske yake akan kalaman da yayi a wurin yakin neman zabansa a garin Tulsa dake Oklahoma ranar Asabar din da ta gabata, lokacin da yace ya umarci gwamnatinsa da ta rage gwajin cutar saboda yawan gwajin zai sa a gano ƙarin masu cutar. Tuni jami'an fadar White House suka yi kokarin yi wa kalaman na Trump kuskurima, inda suke cewa ba wani abu ne da za a iya dauka da muhimmanci ba, amma da aka tambaye Trump da ko kalaman da yayi a wurin yakin neman zaben yayi ne cikin wasa a lokacin da yake magana da manema labarai a Washington, sai Trump ya ce ba na wasa bane. A jiya Talata, Joe Biden mai neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat yayi tur da yadda Trump ke ci gaba da ƙara daukar matakan takaita shigowar baki Amurka, abinda Biden ya bayyana a matsayin wani yunkuri na kauda hankalin jama'a daga yadda gwamnatin Trump ta gaza wajen tunkarar annobar cutar coronavirus. A shekarun jiya Litinin ne shugaba Donald Trump ya fidda wata sanarwa wadda ta hana ma'aikata masu basira da kwarewa daga kasashen ƙetare zuwa Amurka na wani ɗan lokaci, inda sanarwar ta ambaci bukatar kare ayyukan Amurkawa a lokacin da kasar ke fuskantar rashin ayyuka sakamakon annobar cutar coronavirus. Adadin waɗanda suka rasa ayyukan su a watan Mayu da ya gabata ya zatta kashi 13 cikin 100, kuma sama da Amurkawa miliyan 40 suka nemi tallafin rasa aiki na gwamnati saboda galibi yadda masana'antu suka rufe don hana yaduwar cutar coronavirus. A jiya Talata, kamfanin Twitter ya faɗi cewa ya tura sanarwar gargaɗi akan wani sakon Twitter da shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa saboda sakon ya sabawa manufofin kamfanin na yaki da ɗabi'un cin zarafi. Ba za a taɓa samun wani yanki mai cin gashin kansa a Washington DC ba, matuƙar ni ne shugaban ƙasa, kuma idan kuma suka gwada za su fuskanci fushin hukuma, abinda shugaba ya wallafa kenan. A wata sanarwa da kamfanin na Twitter ya fitar, kamfanin ya ce ya sanya wa sakon Trump alamar gargaɗi saboda ya yi barazana ga wasu mutane. A ranar Litinin, masu zanga-zanga kyamar wani launin fata suka ayyana wani wuri a matsayin Black House Autonomous Zone, suka bayyana shi a matsayin wani wurin zanga-zanga a garin Seattle da ake kira CHOP a takaice.
Hadiza Kari wacce za ta sake wa wayarmu idan an jima kaɗan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu je ga batun aikin hajjin bana, inda masu ruwa da tsaki akan ayyukan hajji da umara a Najeriya ke ci gaba da bayyana irin tasirin da matakin da hukumomin ƙasar Saudiya suka ɗauka na taƙaita aikin hajjin bana ga mazauna ƙasar kawai saboda matsalar annobar cutar coronavirus. Da Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana.
A Litinin ɗin nan ce dai mahukunta a ƙasar Saudi Arabia suka sanar da cewa mazauna ƙasar ne kawai ke da sukunin halartar aikin hajjin bana sanadiyar annobar corona da ta addabi duniya. Hakan dai na nufin cewa babu aikin hajji ga dukkanin bakin alazai da ke halartar gudanar da wannan muhimmiyar ibada daga sassan duniya baki ɗaya. Kimanin alazai 100,000 ne ke halartar aikin hajji daga Najeriya kowace shekara, walau ta hannun hukumomin alazai na jihohi ko kuma ta hannun kamfanonin da ke shirya tafiye-tafiyen aikin hajji da umara. Alhaji Umar Labaran Ɗanga, shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan kamfanoni a Kano, ya ce matakin na hukumomin Saudi Arabia sanadiyar corona ya jefa harkokinsu cikin rudani.
Su yan travel agency mafi yawanci sun yi first payment ɗin su ga hukumar alazai ta ƙasa, wanda miliyoyin kuɗi ne sun je sun bayar. To har yanzu dai ba a san makomar kuɗin ba, ba ma kuɗin ba ne ma tashin hankali halin da mutane za su shiga. Umara ma ba a yi ba, kuma kuɗaɗen tikite na mutane da suka fara yanka, wanda suka yanka tuntunin kuɗaɗen har yanzu ba a dawo da su ba. Kuɗaɗe da aka biya na hotel ba a dawo da su ba, saboda yanayin da aka shiga na matsalar tattalin arziki. Su kansu jiragen suna fama da matsalar tattalin arziki, su kansu kamfanonin Saudiyan da masu hotel ɗin, duk haka ake cikin wannan dai matsalar. Dai har zuwa yanzu kawai dai muna fata gwamnatin tarayya ya kamata ta taimaki yan travel agency, in ba haka ba wasu kuwa za su yi mugun kare wanda ba a san me faru ba. Kuma akwai ma'aikata a ƙarƙashinsu waɗanda suke kaiwa da kawowa, ya zama nan ne wajen cinsu da shansu.
A nasu ɓangaren, malaman addinin Islama cewa suke batun hanawa ko taƙaita mahalarta aikin hajji saboda yanayin annoba, lamari ne da ke cikin kundin tarihi. A don haka babu abin yi ga maniyata sai dai haƙuri, kamar yadda Malam Muhammad Mustafa Ɗandime ke tsokaci.
Yan abin da muke jin labari cewa ko yi hajji tun kafin a hana hajji, ko tun kafin lokaci da za a kasa yin aikin hajji, idan muna jin kamar ba gaske bane, to wannan alamun za su nuna mana cewa zai fa iya yiwuwa. Domin a shekaru da dama da suka gabata, idan aka ce ma akwai shekarar da za ta zo, da ranmu da lafiyarmu ba yaki ake ba, babu fada, babu komai, a ce da kai ba za ka yi aikin hajji ba, ba za ka iya ɗauka ba, ba za ka yadda ba. To amma yanzu gashi, da ranmu da lafiyarmu da kuɗinka ba a yaki, saboda haka wannan kada ya zama bako a wajen musulmi kuma daman abu ne wanda in dai mutum ya karanta tarihi na rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta tarihi na addinin musulunci al'amari ne wanda zai iya aukuwa kawai dai yanzu shawara ga mahajjaci na yanzu wanda ya bada kuɗi na dashin gata da kuma wanda bai bayar ba yana shirin ya bayar to kawai ya hakurkurtar da kansa Allah bai kira shi a yanzu ba sai mu yi addu'a Allah ya yi wannan musifar shekara mai zuwa ya kasance ita wannan musifar ta tafi ko mun ji
yanzu dai maniyata la sauran ƴan Najeriya na dakon hukumomin kula da aikin haji a kasar kan mataki na gaba game da makomar waɗanda suka fara biyan kuɗaɗen su na aikin haji a hannu guda kuma kamfanonin da ke hadada a wannan fanni na sauraron tallafi daga gwamnati domin su samu sukunin farfadowa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka
to a gaida Mahmud yanzu kuma ga Hadiza
mutum ɗaya ya mutu wasu biyu kuma sun raunata bayan da wani ɗan ƙonar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani sansanin horar da sojojin Turkiya da Somalia a Mogadishu jiya Talata inji shedun gani da ido da jami'ai labarin ya faru ne a wajen wata makarantar firamare da sansanin ke tallafawa a cewar waɗanda suka shaida lamarin maharin wanda ya sanya rigar nakiya ya yi kokarin shiga wani layin sojoji a wajen sansanin da ake kira Toksom jami'an sojan ƙasa na Somalia da ke gadin wurin suka bude masa wuta bayan da suka kyautata zakan niyyarsa amma mutumin ya tada bomb din da ke jikinsa wani farar hula da ke tsaye a wurin ya mutu haka kuma wasu sojoji biyu sun mutu a cewar jami'ai wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 a ma'aunin girgiza ta taba kudancin Mexico jiya Talata inda ta kashe akalla mutum biyu tare da lalata gine-gine da dama girgizar ta fara ne a kusa da wani wurin shakatawa na Hotolco da ke gabar tekun Pacific kuma an ji ta a kusan nisan kilomita 700 zuwa cikin Mexico City babban birnin ƙasar inda ta jijjiga gine-gine dubban mazaunan yankin kuma suka tsere zuwa kan tituna barnar da girgizar ta janyo ba ta da yawa tagogi dai sun fashe bangwaye kuma sun rushe amma hukumomi sun ce mutum ɗaya ya mutu lokacin da wani gini a Talko ya ruguje mutum na biyu kuma ya mutu bayan da wani gida a ƙauyen San Juan Ozolotepec da ke kan tsauni ya rushe kamfanin man ƙasar na Pemex ya ce girgizar ta haddasa gobara a matattar man kamfanin da ke Salina Cruz wacce ba tare da bata lokaci ba aka kashe ta
labarin ne kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla idan muka leka jamhuriyar Niger majalisar dokokin kasar ce ta kada kuriyar amincewa da kudurin dokar da gwamnatin kasar ta gabatar a wannan shiri na tilastawa manyan jami'an hukumar kasar bayyana adadin duke da suka mallaka a kowace shekara wannan matsayi ne a cewar hukumomin da zai magance matsalar sace-sacen dukiyar ƙasa da ke kokarin yiwa ƙasar katutuwa 'yan shekarun nan wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumuni Barma ya yi komin da ƙarin bayani
lura da yadda ɗabi'ar rubda ciki akan dukiyar ƙasa ke ƙara tsananta a wajen jami'an gwamnati manya da ƙanana yasa gwamnatin jamhuriyar Niger ta kuduri aniyar magance wannan matsala da ke barazana ga cigaban ƙasa mafari kenan ta shigar da wani kudurin doka a gaban majalisar dokoki da nufin samun izinin soma tilastawa manyan ma'aikata su yi wa hukumomi bayanin dukiyar da suka mallaka a ƙarshen kowace shekara kamar yadda ɗan majalisar dokokin ƙasa Bukari Sani Zilli ke bayyanawa
akwai mutane masu aiki na gwamnati da dama ko secretary general na minister ko director general na wani service ko director national ko director regional ko duk wani wanda yake yana sa hannu a bada kasuwa ko ai wani aiki na gwamnati sai ka ga ma yayi ma shugaban kasa arziki to mafari kenan wagga doka muka bude ta ta zamana tsimingiyar kan hanya sharciyaro sharci babba
da ƙuri'u 110 daga cikin 171 ne majalisar ta amince da wannan ƙuduri wanda idan aka so mazartar da shi a matsayin doka zai sa manyan ma'aikatan gwamnati su shiga taitayin su
kan mutum a dauke ka a kai ka prefe a aje ko a kai ka komandan din oje fore a gazawa ka zo da jikabiyu a ga ka tashi tahiya kana loda mota ana kora ma garken raƙuma da garken shanu da na tumaki to mawari kenan duk da kake an nada ka sai ka ce kayi rantsuwa bisa kan qur'ani izbiza tun kan cewa yau da nazo da aka sani ina da dala 10 cikin kwantina to kuma in shekara ta dawo ka sake rubutawa kace cikin shekaran nan guda na samu akuya uku na kare gida 10
a can baya tsarin fayyace dukiyar jami'an hukuma kan tsayawa ne daga shugaban kasa prime minister da ministocinsa shugaban majalisa da shugabannin hukumomin jamhuriya to amma sabon tsarin da gwamnatin ta zo da shi ya hada da ƴan majalisar dokoki sai dai a wannan zama sun cire kansu daga sahun waɗanda abin zai shafa da majalisa Sanusi Mareni ya faɗi dalilan ɗaukar wannan mataki
yau mun gani muka yi wasintantawa tunda ƴan majalisu sai wata yake ba su dan allowance shi ma wani wata bane allowance ne in kai zama ake baka kenan yoshi dukiyar da ka samu ta hanyar ka mai kyau sai ka zo ka watsata a duniya
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Mai a Jamhuriyar Nijar
gaida sune to idan muka saki komawa Najeriya wannan karan kan mutum corona an samu karin mutum 455 da suka kamu da cutar a yini guda hakan na nufin jimillar mutum 21,371 ne cutar ta harba a Najeriya yanzu a yanzu hukumar da ke yaki da yaduwar cututtuka ta NCDC a Najeriya ce ta bayyana hakan a shafinta na Twitter a ce Talata inda ta ce jihar Lagos kadai mutum 209 suka kamu da cutar mutum 67 a Oyo da ke makwabtaka da ita sannan sai mutum 37 a jihar Delta yayin da Ogun ta samu karin mutum 36 shafin hukumar na NCDC har ila yau ya nuna cewa Abuja mutum 22 ne suka kamu da cutar sannan a Bauchi an samu karin mutum 15 a Kaduna mutum 8 yayin da Imo da Benue suka samu mutum 3 zuwa yanzu an sallame mutum 7,338 sannan adadin waɗanda suka mutu ya kai 533 a cikin hukumar ta NCDC to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 19,31,49,60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato a voahausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma sai shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya takaddama na ƙara zafafa akan rikicin shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da dakatar da shugabanta Adam Kwashimole a jamhuriyar Nijar kuma wata sabuwar takaddama ce ta farke tsakanin hukumar zagan kasar da wasu ƴan majalisar dokoki masu wakiltar ƴan Nijar mazauna ƙasashen waje jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata ne dai gwamnan jihar Edo da ke kudancin Najeriya Godwin Obaseki ya bayyana komawarsa jam'iyyar adawa ta PDP bayan ficewa daga jam'iyyar APC mai mulkin kasar wacce kuma ta dora shi akan kujerar gwamna a shekara ta 2016 matakin gwamnan Obaseki ya biyo ne bayan da kwamitin tantance 'yan takara na jam'iyyar APC ya karya lagon burinsa na sake samun wa'adin mulki na biyu ta hanyar cewa baya koma tsayawa takara saboda matsalar takardun karatu daga ƙarshe kuma Obaseki ya koma PDP inda yake fatan samun tikitin tsayawa takara domin cimma muradinsa na garkewa a wa'adin mulki na biyu To sai dai mai sharhi akan lamuran siyasa kuma malami a Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, Professor Dello Bada, yana ganin da walakin kuma yace ai ko ina ga koma kulli ne.
Wannan abu yana da alaka da siyasar 2023 a lokacin da su mutanen jam'iyya ke tunanin cewa takarar shugaban kasa zai koma a kudancin Najeriya. Na biyu da kai haka take, idan kana da ubangida da ya tsaye da kai, shi fa fata kai tashi bukata, ba bukatar jaha ba, ba bukatar kasa ba, ba bukatar karamar hukuma ba. Idan ka saba ma bukata ta tashi ta kai, to shi kuma zai iyakacin gurgurdo ne ya keka. To ba waccan jam'iyya ya koma ta PDP ba, ko wacce ya koma za a samu irin wannan matsala.
To a yayin da APC ke mamarin wannan rashin da ta yi, sai kuma ga hukuncin kotun daukaka kara wanda ya tabbatar da dakatarwar da wata babbar kotu ta yi wa shugaban jam'iyyar na kasa Adams Oshiomhole a can baya. Wannan lamari dai ya haifar da bangarori biyu da ke da'awar shugabancin jam'iyyar. Bangaren Sanata Abiola Ajimobi da wani sashe na kwamitin zartarwa ya ayyana a matsayin mukaddashin shugaban jam'iyyar, da kuma Victor Giadam wanda hukuncin kotun farko ya baiwa damar shugabancin jam'iyyar na rikon kwarya. Wannan badakala dai ta janyo hankalin wasu 'yan majalisar kolin jam'iyyar da suke ganin lokaci yayi da shugaba Muhammadu Buhari zai kawar da shirin da yake yi, saboda fargabar rikicin kan iya tarwatsa jam'iyyar muddin ba dau mataki ba. Abubakar Sadiq Sa'ad Fakai shine shugaban ƴan kungiyar ta Integrity da suka kira wani taron gaggawa akan lamarin a Abuja.
Shugaban kasa ne da ya tsawatawa kowane ne, saboda shine shugaba na gaggawa na jam'iyya da kuma majalisar koli. Ai zama na gaggawa a jiba matsalolin nan a gyara, saboda ba abin da ƴan Najeriya suke bukata mu yake ba.
Shugaba Buhari an sha yi masa kirari da cewa baya sa baki a irin waɗannan lamura. Ba ma majalisa ba, har gidansa ma baya cewa komai sai dai a yi ta fada kawai.
So abinda kenan, shi shugaban kasa Buhari mutum ne wanda he believe on rule of law. Ba mutum bane mai sai game mutane katsalandan, amma yanzu ta kai gaban da dole matsayin shi na uba ga jam'iyya, matsayin shi na wanda ƴan Najeriya suka tsaya suka dage saboda shi, suka bada mulkin nan da jam'iyyar APC nan. Ba za mu so in ba Buhari jam'iyya ta tafi ba, muna so in ba Buhari mu matasa da ke tasowa a zama cewa APC nan tana nan.
To sai dai tuni da wasu masu shari'a akan lamuran siyasa suka bayyana hukuncin kotun daukaka kara na dakatar da Oshiomhole a matsayin kaikayi ne ya koma kan mashekiya, bayan da suka yi zargin Oshiomhole da hannu a kokarin hana gwamnan jihar sa ta Edo Godwin Obaseki tsayawa takara sakamakon daddiyar takun saka da ke tsakanin su. To amma kuma sakataren walwala na jam'iyyar APC Ibrahim Matsari ya ce sam ba haka lamarin yake ba.
Abiola Jimobi a matsayin mukaddashin shugaba, ya lamarin yake
ba mu muka nada shi ba. Tsarin mulkin jam'iyyar shine karara ya bayyana haka. Idan shi shugaban jam'iyya baya nan, to wanda zai rike koko zai kula da harkokin jam'iyya ya tsare shugabanci, wato shi ne mataimakin shugaba ko kuma kaddishin shugaba na wannan yankin da shi shugaban jam'iyya ya fito.
Wannan jam'iyyar ba ta auka cikin rashin jituwa da fitina da cikin gida.
To in ta auna ta hada cikin rashin jituwa, muna fatan Allah ya kawo jituwa din.
Wannan na zuwa ne lokacin da kuka dau matakin hana shi gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki tsayawa takarar zaben ku na fidda gwani a jihar. Tuni na ji masu sharhi suna cewa yanzu ga Oshiomhole ma an maida shi gefe.
Kana nan gurin, kana Najeriya, kana aikin jarida, aka yi zaɓe a bayansa wani mataimakin gwamnan nan bangaren shari'a suka ce mutumin nan baya takardu, suka kore shi. Aka ce ai mu ne shugabanni, mu mai aikin da ya dace, mu mai aikin da ya dace ba. To yanzu kuma wannan mutum ya zo yana da alamar tambaya da takardun shi. Magana a ce wai mun hana shi, ba mun kana shi tsayawa zaɓe ba, shi hana kai tsayawa zaɓe.
Wato bayan Matsari, abinda ake cewa inda suna shiri da shi shugaban jam'iyyar Adams Oshiomhole da ba abinda zai sa a gano yana da matsala.
Wallahi tallahi ko suna shiri, Adams Oshiomhole bai isa ya lullufa wannan abin ba. Saboda bari in gaya maka abin da ya faru, wancan karan ma IPDB tana ta samu takardun sai ta shigar da kara a makare, wato abinda ake cewa an yi filing case din out of time.
Magoya bayan shi gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki sun fara murna cewa shi ma dai Oshiomhole ba mamaki karshen siyasarsa ta zo kenan.
A to wannan kuma shi ne yake ga maka, ba wanda ya san abin da ya faru da kowane irin dan adam sai Allah.
A jamhuriyar Niger kuma hukumar zaben kasar ta Sene ta ce ba za ta sami damar baiwa 'yan kasar da ke zaune a wasu kasashe damar jefa ƙuri'a ba a babban zaben kasar da za a gudanar a watan Disamba. Bisa al'ada dai hukumar kan yi tanadi da dukkan 'yan kasar za su iya yin zaɓe a ko'ina suke da zama a faɗin duniya. To amma wannan karon ta ce hakan ba zai samu ba sakamakon yanayin da annobar coronavirus ta saka duniya a ciki. To sai dai fa matakin na hukumar zaben ya haɗu da kakkausan suka daga bangaren wasu masu wakiltar 'yan Nijar mazauna kasashen waje a majalisar dokokin kasar, waɗanda suka ce san ba za ta tafi ba wai bindiga a ruwa. A ta bakin Honorable Mumuni Isa Jibo,
tun lokacin da sun kace akwai arulma mun komi da komi mun samu takardun mun sa kudi ambasad saboda in kana so consular sai ka biya a wasu. Kowa da kowa suna da kafin consular, suna da after jurisdiction, suna jura Sene. Yanzu Sene ne ce wai na abai zuwa diaspora da kai in babu da novium region kamar diaspora babu vote. Mun karfi da mun ka samu ba Sene ne ya ba mu shi, ba sai NDP ne ya ba mu shi, constitution ne ya ba mu karfi wannan. Muna da izini mu dauki wanda muna so a presidential, kuma muna da izini mu dauki wakilu biyar da anka ba mu su zo wajen assembly national. In sun kace ba su yi muna ta cour constitutionnel ne mu da su, wallahi ba mu yadda wannan dura ne da muka samu tun 2016 muna vote.
To amma kuma duk da haka ɗaya daga cikin 'yan majalisar Honorable Alfari Abbas yana ganin cewa hukumar zaben na da hujja mai karfi da ya kamata a yi mata uzuri.
Abin president Sene ya fadi yana da hujja saboda ciwon nan ya zo ya takura duniya duka gabariya kuma bai bar Niger ba. Ala misali ko an ka bude frontier na kasashen waje, yana da wuya Sene ya samu lokaci ita yi aikin shi cikin wannan kasashen waje, saboda kowane kasa wai ya dauki wani odar su dokoki mutanen 50 ba su yi taro ya yi election parcel, ya yi ce arulai bai arulama ya yi election parcel. Wannan duka wani alternative ne hanyoyi Sene ya yi dauka a yi wannan aiki. Amma a ce ba su participate wannan election ba, bai yiwuwa, durwa ne gare su.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Ilhikaya, Lamido Abubakar da Sulemu Mani Barma. Cuba Yuro da Yodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Yanzu kuma ga labarai a takaici.
Jiya Talata, ƙwararren likitan nan a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, wato Dr. Anthony Fauci, ya faɗi cewa shi da sauran mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar coronavirus na White House ba a ba su umarni su rage gwajin cutar ta COVID-19 ba, kamar da shugaba Donald Trump ya ce ya yi. Kalaman da Fauci ya yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya hakikance kan cewa da gaske yake akan kalaman da ya yi a wurin yakin neman zabensa a garin Tulsa da ke Oklahoma ranar Asabar ɗin da ta gabata, lokacin da ya ce ya umarci gwamnatinsa da ta rage gwajin cutar saboda yawan gwajin zai ta a gano ƙarin masu cutar. A jiya Talata, Joe Biden mai neman takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat ya yi tur da yadda Trump ke ci gaba da ƙara ɗaukar matakan takaita shigowar baki Amurka, abinda Biden ya bayyana a matsayin wani yunkuri na kauda hankalin jama'a daga yadda gwamnatin Trump ta gaza wajen tunkarar annobar cutar coronavirus. A jiya Talata, kamfanin Twitter ya faɗi cewa ya tura sanarwar gargaɗi akan wani saƙon Twitter da shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa, saboda saƙon ya saɓawa manufofin kamfanin na yaƙi da ɗabi'un cin zarafi.
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kaimu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu daga ofishin mu na Abuja da wani sabon shirin amma kafin mu karkare shirin bari mu amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Shehu Dadaciya bisa rasuwar mai ɗakin sa Hajiya Amina Shehu Dadaciya wacce Allah ya warasuwa a ranar Alhamis a Jos jihar Plateau. Tafatan